من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدنا لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ne ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana mai girma ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin wacce ta yi daidai da 10 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda wannan yake alamta cewa an ci kashi 1 bisa 3 kenan na azumi. Allah subhanahu wataala ya karba mana wannan azumuka guda 10 Allah kuma ya samu daga cikin wadanda za su azumci sauran 19 ko 20 da suka rige a gaban mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya daidai da 11 ga watan 4 miladiyar annabi Isa 2022 mun sake dawowa kan karatun mu a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka da mutane masu albarka a cikin wannan wata mai albarka. Muna cikin suratul fusilat sura ta 41 kamar da muka yi bayani jiya kuma sura da take maganan alqur'ani mai girma dan sura ce ta Makka kuma mun gangaro muna dabda ainihin kare wannan sura wanda yake alamta abubuwa tana tattaro abubuwan da ta fara da shi wato wurin karshen ta. A jiya mun ji irin kurel din da Allah subhanahu wataala yayi wa larabawa cewa lallai sun kin imani ne kawai don bin son zuciyarsu amma dan ba wai dan ba su gane me ake neman su gane ba saboda Allah subhanahu wataala ya san su larabawa ne ya sauko da littafin nan da larabci kuma hannun ba larabe kaga hujja ta kare. Allah ya ce da an saukar da alqur'anin wato da larabci a hannun wanda ba ba larabe ba za su yi kuka su ce to ai wanda aka ba littafin ma bai gane me aka bashi ba zai iya karantawa ba da an saukar da littafin da wani yaran da ba larabci ba bai banci kenan da za su ce lallai suna buƙatar laula fussilat ayatu da sai an yi musu bayanin ayoyinsa amma da larabci ne kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu yana faɗa yake cewa kafin su musuluntan nan ba sa bacci a gidan da jin saboda jin dadin larabcin alqur'ani mai girma. Kasan larabci kala kala ne amma ba larabci mai dadi mai irin larabcin alqur'ani mai girma saboda larabci ne da yake cike da balaga da fasaha komai ya ji duk abin da kace so ya ji a cikin wannan larabci din. Da haka sai ya zama a wannan lokacin yace mukan zo jikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu kara muna jin ayoyin alqur'ani mai girma da ake karantawa har ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul haqa ya zo daidai wurin nan da ya bada labarin halaka samudawa fa amma samudu fa uliku bi taghiya wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara alqauma fiha saraa ka'annahum ajazu naklin kawiya. Ba Allah ya bada gama bada labarin yadda ya halaka adawa da samudawa saboda sun kareta manzannin su sai Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ya rasulullah kaga akwai wanda suka rige ne akwai wanda suka rige ne yace to jin akwai wanda suka rage ne ai yace a ranan mun watsi ba ban kwana haka muka watsi ba wuya kenan mu ne wanda suka rage kenan tunda Allah subhanahu wataala yace wayin can kan mun riga da mun gaba da su fa hal tara lahum min baqiya akwai wanda suka rage wanda za su kangarewa Allah yace to a ranan watsiwa muka yi babu ban kwana yace wani lokacin kuma kamar da alqur'ani ya ba mu labari in suka sha karatu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka saurari alqur'ani za ce kai amma sannu mu da kokari ba in ka da lidilluna ana alihatina laula an sabarna alaiha wallahi saura kiris ya juya mu daurewa kai muka hakura muka ayince zamu bi guma kan mu amma ba wai don ba mu gane me yayi sakon ba a mun gane me yayi sakon mun gane me yayi sakon kuma mun san wanda ya kawo sakon don ai wani sahabi ya taba tare Abu Jahali alungu shi da shi yace don Allah yadda kake nuna annabin nan sallallahu alaihi wasallama da kareta shi da kake yin nan ina so in tambaye ka tsakani da Allah kaga nan ba wanda yake ganin mu da gani sai kai sai Allah ce to ka gaya mini a Muhammadun sadiqum aw kadhib shi wannan annabi Muhammadun nan kan mai gaskiya ne ko kuma ba mai gaskiya bane yace masa wallahi inna Muhammadan la sadiq na rantsi maka da Allah annabi Muhammadu mai gaskiya ne shine sai Allah ya ce ya rasulullah da man kai hakuri fa innahum la yukazzibunak ba kareta ka suke ba suna tuman ka ƙarya kai ba walakin azzalimin bi ayati llahi yajhadun kai azzalimai masu shirka wato da ayoyin Allah suke jayayya ba su yadda da ayoyin Allah bane amma ba wai dan ba su yadda kai mai gaskiya bane ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ga mana fa'ida ta alqur'ani mai girma cewa alqur'ani qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa alqur'ani mai girma shiriya ne ga mu'minai daga bata sannan waraka ne daga ciwo duk ciwon da ya gagara wallahi a koma alqur'ani mai girma za a samu maganin sa kamar yadda muka yi bayanin ayatu shifa'i za mu iya maimaita su yanzu insha Allah ta'ala sannan kuma da misali da abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yadda masu malamai suke ga mana har gaba da gobe ruwa na maganin dauda ma'ana babu wani abin da zai gagara ka sa alqur'ani mai girma a gaba wallahi baka cimma wannan abun ba ta hanyar karantawa ko ta hanyar a rubuta maka shi ka sha ko ta hanyar a tofa maka shi ka sha sai kaga ijaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun taba yin tafiya da suka yi tafiya annabi ya tura su yaki da aka yi je yaki akan hanya sai aka yi rashin sa'a dan guzurin su ya kare gashi ba su kare so garin Madina ba sai suka ce to maimakon su rika tafiya a jeji guzuri ya kare su dan ratse wani gari mana ko za su samu a dan musu diyafa a dan musu gara na bako su dan samu su dan kara karfi to da suka zo garin sai aka yi rashin sa'a garin ku ba masu taryan baki bane subhanallah sabai ba samu wanda ya tare su ba karshe sai su koma bayan gari suka zauna bayan sun koma bayan gari sun zauna sai Allah ya jarrabi mutanen garin kunama sai ta harbi sarkin garin suka yi maganin duniyan nan duk dabarar da suka sani abinda ake sawa dafin kunama ya sauka ba dafin da ba su sa ba amma bai sauka ba sai wani mai hankali a cikin su yace to ga can wayancan matafiyan kun san matafiya tun da ajeji suke tafiya daman ai ba za a rasa su da wani magani ba a ji a tambaye su aka je aka samu sahabin da yake jagoranta wannan karafka cewa da Allah sarkin garin mu ga kaza ya same shi ko kuna da magani ce muna da magani amma yanzu za ku biya eh muna da to ai ba su yi diyafa ba tunda ba su kyauta ta ba za a kyauta ta musu ba dan haka za mu ba ku magani idan za ku biya ce to za mu biya shikenan wannan sahabi ya zo ya dauki hannansa mai albarka ya rike wannan kafa da ainihin mai gari da kunama ta sara ya karanta masa fatiha kafa daya yana karanta masa fatiha kafa daya da ya tofa shikenan sai ga kunama ta sauka tamkar ba shine wanda kunama ta harba da zuba zai iya daga kafan ma ya buga ta ya fare ta shikenan aka debo ma'ana dabbobi awaki da tumaki da sauran kaso da yawa aka ba wa inna sahabbai shikenan bayan sun kama hanya sun dawo kafin su shiga garin Madina sai suka ce to fa mun baro ta wannan abu da muka yi ba mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu koma kana gan mu kawai da dabbobi a cikin gari shikenan wannan sahabi ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar takariran yace yayi yadda kayin yayi kuma ku je ku karkasa a cikin kasan nima a kaso min da nawa sallallahu alaihi wasallama to kaga alqur'ani mai girma waraka ne duk wanda ya fada cikin wani yanayi na ciwo ya lizimci alqur'ani mai girma ko kai tsaye ko ba kai tsaye ba zai warke ma'ana kai tsaye ya rubuta shi ya sha ko ya karanta shi ya kama yayi kamun kafa da shi ko aka tofa masa shi yayi kamun kafa da shi wannan kai tsaye kenan ko kuma yayi amfani da alqur'ani mai girma amma ba kai tsaye ba ma'ana ya bi shawarwarin alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma shi ya ba wa dan adam shawarwarin yadda zai yi ya zauna lafiya ya bi shawarwarin alqur'ani mai girma to zai samu lafiya mu dawo na farkon yayi shi kai tsaye kwanan nan ma na ba mu misali a nan masallaci cewa turawa sun yi experiment a America wannan abu bai dade ba cikin shekarun nan ne sun tara masu hawan jini mutum 200 mutum 100 aka sa su a ward na asibiti aka rika ba su abinci safi da rana da dare amma da maganin hawan jini mutum 100 aka sa su a ward daya aka ba arka ba su abinci safi da rana da dare amma ba maganin hawan jini ko daya sai dai sauraron alqur'ani mai girma da suka yi wata daya masu sauraron alqur'ani nan mutum 70 sun warke 30 ne kawai basu warke ba anan kuma mutum 30 ne suka warke 70 ciwo yana nan sabo dau dan mu gane cewa alqur'ani mai girma waraka ne kuma har gaba da gobe ruwa na maganin dauda wai wannan wadanda basu imani da shi ba ma kenan to ina ga wanda kuma yi imani da shi ko kuma ka bi shawarin alqur'ani mai girma yana daga cikin shawarin alqur'ani mai girma idan ka shiga rashin lafiya kai addu'a ya alqur'ani ne koya mana wannan kai addu'a gashi annabawan Allah muna ji annabi ayyuba alayhi salam ya ce rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin ya ubangiji ciwo fa ya same ni kuma Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi wanda yake nuna maka sai idan ciwo ya same ka ka roki Allah kai addu'a an taba samun wata mata baiwar Allah tana da marar lafiya ba ta da kuɗi da za ta iya zuwa asibiti wato a duba mata marar lafiyanta sai ta dukufa da addu'a ta bi shawarin alqur'ani ta dukufa da addu'a tana ta addu'a Allah 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 wannan marar lafiya Allah ka warkar da shi ka warkar da ita ma'ana yar ta ce karama haka ba lafiya to kwazam ta shirya ta je ta asibiti aka duba aka saurare ta sai aka ce mata amma lalle wannan dan naki akwai wani likita na musamman shi kusan bayan wata 6 ake samun sa sai bayan wata 6 zai zo shine zai iya duba wannan yaron ya iya bashi magani ce to ku iya dabara ku kenan kenan ta dawo ta ci gaba da addu'an ta kawai amma sun gaya mata sunan wannan likitan wallahi da talazimci addu'a ba na shawarin alqur'ani mai girma kenan ko ranan kawai tana zaune a cikin dan bukkanta wannan likitan da aka ce shine sai bayan wata 6 ko kwana 6 ba a yi ba tafiya ta kama shi zai je wata ƙasa sai Allah ya koro hadiri da iska da ruwan sama jirgin da yake ciki sai ya sauka gaggawa dab da ƙauyen da matan nan take ciki bayan jirgin ya yi sauka gaggawa shikenan aka ce to yanzu inda za su ƙari san ba nisa sosai za su iya ƙarisawa a mota suka shiga mota sun fara tafiya ba su yi nisa ba a tafiya ruwa ya sake ƙaruwa sai suka yi sa'a sun iso wani ƙauye a sai ƙauyen wannan baiwar Allah da take addu'a kwatsam a ƙauyen gidanta na farko sai suka shiga gidan bayan sun shiga gidan ta musu biya fa sannunku da zuwa ta dau ruwa ta basu ta dau abinci ta basu shikenan sai su ga duk lokaci bayan lokaci in sun yi magana da ita shi likitan da yan mutum biyu ko uku da yake tare da su sai ya ga ta je ta taleka kan gado sai likitan nan ya gagara shiru sai ya ce mata baiwar Allah me yake faruwa ne ta ce wallahi ina da marar lafiya ne na je ne asibiti an ce mini akwai wani likita Dr. Wane Wane kaza kuma sai bayan wata shida zai zo sannan ya samu ya duba dana shi zai iya rubuta masa magani ai abinda ma Allah ne ya ga baiwar Allah ya ce kici alhamdulillah tace alhamdulillah yace to ai wannan likitan da ake cewa ta kaza kaza din ni ne yau gashi albarkan addu'an da kike yi ba maganan wata shida ba ko kwana shida ba ai ba kuma ga ni har cikin ɗakin ki ba sai kin je asibitin ba duk abinda ya kamata ai na magani haka mutumin nan ya zo ya zauna ya rubuta wannan baiwar Allah yace kaza za a bashi kaza yake da masa kaza yake da masa to dan haka har gaba da gobe ruwa na maganin dauda sannan shawari na biyu daga cikin shawarorin alqur'ani mai girma na lafiya shine sadaka idan kana da marar lafiya kai abin yaki cinyewa to alizimci sadaka ima dama aka lizimci sadaka to Allah subhanahu wataala zai warkar za a samu waraka dan an taba samun wata a yankin kasashen Laraba ina karanta labarin a rashin lafiya yayi nisa ga mai gidanta har ya kai ga wato ya tare asibiti kawai asibiti sun ce su sun gama iya dabarar da za su yi ba su da wata dabara ko wani wayo da za su yi dan haka yanzu kawai azurawa sarautar Allah ido wannan bayar Allah shikenan sai ta je ta samu wani malami tace to yanzu ya za a yi yace mata ki kama sadaka mana ayi ta sadaka ayi tawassuli da wannan sadaka din saboda Allah ya bashi lafiya wannan baiwar Allah yadda bawan Allah ne yake cin abinci ko ake dura masa abinci ta tiyo safi da rana da dare sai ta dora wa kanta kullun safi da rana da dare za ta rika yawo a garin anguwannin mabukata tana kai musu abinci haka ta yi na tsawon watanni biyu ai ba a shiga wata na uku ba ranan ta kai abincin rana tace bari ta je ta duba shi din ko an sa masa nasa abincin rana din kafin ta zo ta shirya abincin dare da ta zo bata gane ma mara lafiyan ba sai ta zo ta same shi yana zaune wannan robobin duk an cire wani oxygen wani ya tiyo din da za a dura mara abinci duk an cire yaya ce mata ai Allah ya bani lafiya na warki ce kuma kafin na warke na yi mafarki an gaya min cewa albarkan wannan sadakar da ake ta yi na abinci da ciyar da bayin Allah nan albarkacinsa ne Allah subhanahu wataala ya warkar da ni dan ka gane Allah yana kishin bayinsa to Allah ka datar da mu za mu maimaita ayatu shifa'in nan da mu shiga tafsirin mu na yau karshen karatun jiya ya dauke mu gaba daya lalle kamar yadda muka faɗa Imamul Qushairi bawan Allah ne sufi ne daga cikin sufaye yana da dada Allah ya jarabe shi da rashin lafiya yayi dabara na magani ba samu magani ba to sai wata rana yana kwance yana bacci sai mafarki da sayyidu lujuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama and ya suka tattauna sai annabi yake ce sai yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ni dai wata matsala ce ta dame ni annabi yace me matsalar ka yace wallahi dana bai da lafiya sai yace masa to ya kake da ayatu shifai ka masa amfani da ayatu shifai yace to daga nan sai na farka yace ina farkawa ko da na bude alqur'ani mai girma sai naga ayoyi shida ne a cikin surori shida mabambanta ma'ana akwai suratul tauba washfi sudur qaumin mu'minin akwai suratul yunus washfa lima fi sudur wa dan rahmatul lil mu'minin sannan akwai suratul nahl wa yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un lin nas sannan akwai suratul isra'i وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سنأكو سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفيني سنأكو ون سورة نك آية دموكرا تاجية تكرشي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء معنا ون القرآن وركاني كما شرياني جوادا دسك ذم مؤمني تون آيوي أنا ربو تاسكفا قوما دفاتيها كفا ديكو أتو فاتيها كفا دي دوين آيوي كفا قوما a ba wa mara lafiya shi in so samu a wanke masa da zamzam in kuma matsala ce ta ido to ana so a ba sha za a yi ba wanke idan za a rika yi to insha Allah ta'ala zai warke alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alfarman alqur'ani mai girma kamar yadda aka roka ina gana rubuta ayoyin na taho da su ga wanda yake da bukata Allah subhanahu wataala ka warkar da mu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya. Sannan a gabar karatun mu na jiya Allah ya zargi wayannan kafirai cewa ba wai sakon ne ba su gane ba, a'a Allah bai yadda su gane bane. Ulaika yunadawna min makanin bayid, suna nan ne kaman mutumin da ake kira daga nesa. Wanda ake kira daga nesa zai ji? A'a, ai masu iya magana ma sun ce wanda yayi nisa baya jin kira. To shine wannan kaman karin maganan kenan, mana wanda yayi nisa baya jin kira. Sun riga da sun yi nisa ne, amma ba wai sakon ne ba su gane ba, a'a sun yi nisa ne a cikin kafirci. To Allah ramma ya karanta mana aya ta yau da Allah subhanahu wataala yake nuna mana girman Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana rarrashin sa, ya Rasulullah kai hakuri, wannan abin da ya faru da kai ba kai ne farau ba. Walaqad ataina Musa alkitaba, hakika mun bawa Annabi Musa littafi shine at-taura, faktulifa fihi, amma mutanen nasu Yahuda sai suka yi sabani a cikin littafin. A cikin su akwai wanda suka karyata littafin, a cikin su akwai wanda ya gaskata littafin. To kai ma haka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, dole wannan littafi naka wasu za su gaskata shi, wasu za su karyata shi. Da haka gaskata littafinka ba farau bane, karyata littafinka ba farau bane. Dukkan annabawa haka aka yi musu da aka ainihin aiko su da littafai. A wani wuri Allah subhanahu wataala yana cewa ya Rasulullah fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli, ya Rasulullah kai hakuri kamar yadda ulul azmi minar rusuli ma'ana suka yi hakuri, su ne wayannan annabawa guda hudu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake jagorantar su. Wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam, ma'ana su ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa min nuhin sai Annabi Nuhu, wa ibrahima da Annabi Ibrahimu, wa Musa sai Annabi Musa, wa Isa ibn Maryam sai kuma Annabi Isa dan Maryam. Amma malamai suka ce wannan ba an jero su ne yanayin darajar su ba, an jero su ne yanayin zamanin su. Annabi Nuhu shi ya fara zamani, sannan Annabi Ibrahimu, sannan Annabi Musa, sannan Annabi Isa. Amma a jerin su matsayin su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi Ibrahimu ne, wanda yake biyo bayan Annabi Ibrahimu shine Annabi Musa alaihi salam. To daga nan kuma sai ka shigo da Annabi Isa alaihi salam, sannan sai Annabi Nuhu alaihi salam. Amma a wurin zuwa Annabi Nuhu alaihi salam shine wanda ya fara zuwa. To duka sun yi gwagwarmaya da mutanen su, kuma sun yi hakuri, da haka ya Rasulullah kai hakuri. Sannan Allah subhanahu wataala sai ya kuma ya ƙara kwantar Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali, cewa innan kafiran fa ba wai sun gagara bane, a'a shi Allah baya sauri, innal Allah baya sauri. Wato dan adam, kai da kake gajiyayye kana tsoron abu ya kubuce maka, kai kace sauri, amma shi Allah ya ba abin da yake kubuce masa. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana, innallaha layumli lizalimi hatta idza akadahu lam yuflitu, Allah yana yi wa azzalimi talala har ta yadda idan ya kama shi bai zai kubuce masa ba. Ai Annabi Musa alaihi salam, wannan Annabi Musa da muke magana a kansa a cikin wannan aya, da tura ta kai bango tsakaninsa da Fir'auna, matsin yayi yawa, an turo aya dai tara, Fir'auna bai rusuna ba, mutanensa ba su rusuna ba. Walaqad atayna Musa ayatin bayyinat, karshe me yace? Rabbana innaka atayta Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana lidhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washtut ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim. Yace Allah, ai kai ka bashi dama, Allah kai ka bawa Fir'auna wato dama a wannan rayuwa. An ce Fir'auna ya samu dama ta shekaru, ya samu dama ta lafiya, ya samu dama ta mulki, ya samu dama ta dukiya. Da haka wannan damar makin da ya samu kawai sai kama kama kariya. An ce wurin lafiya sai ya kwana 40 bai je bayan gari ba, kaga ai lafiyayye ne. Sannan ya shekara 400 bai taba ciwon kai ba, ai ji dan masassara ciwon kai. Sannan kuma karkacewa ya wani zai je ya kwana 40 bai je bayan gari ba, ka dauka ya baya cin abinci ne cap, ai in ka ji abincin da yake ci ma sai ya baka mamaki. Fir'auna ba irin mu ne dan karewa, shi rigege ne sosai, dan a karamin takdiri tsawon sa yafi masallacin, da yafi daga dungun masallacin nan zuwa can, ba dan garimi bane. daka abincin sa bandar raƙumi yake masa raƙumi daya zama dai zai cinye shi amma sai kwan 40 din bai shiga ban daki ba saboda lafiya kaga ai an bashi dama ko aka ce da annabi Musa yi wannan addu'a kan Fir'auna sai da aka shekara 40 sannan Allah ya amsa masa to kaga shi Allah baya sauri me yasa saboda walaula kalimatun sabaqat min rabbika Allah yace da ba dan kalmar da ta riga da ta wato walaula kalimatun da ba dan kalma ba sabaqat min rabbika ta riga daga ubangijinka ba laqudiya bainahum Allah yace da na gama maka da su ya rasulullah mana ai walaula ma sabaqa binukum illahi bi ta'kidil azabi wal hisabi alil mukazzibin an ummatika yawmal ma ila yawmil ma'adi ya rasulullah yace ai Allah abinda yasa kaga ban hal Allah yace manzo Allah abinda yasa kaga ban halaka su ba na riga da nayi wa al'ummarka alƙawari bazan kama su in halaka su kamar yadda na halaka sauran al'ummatai ba har zuwa ranan tashin alkiyama ma'ana al'ummatan baya kowa yayi laifi take za a kama shi amma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan jinkirta har sai an hadu a filin tashin alkiyama Allah yace ai mala yace la'ajjala lahum al'azab da Allah ya gaggauta musu azaba a wani wurin Allah yana gaya mana irin haka ay rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka mai gafara ne mai tausayi ne Allah yace law yu'akidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab Allah da zai rika kama mutane da abin da suke aikatawa ai da ya gaggauta musu azaba sannan a wani wurin Allah subhanahu wataala yace a abin da ya saban gaggauta musu azaba ba ballahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila suna da wani lokacin da na sa musu da ba za su wuce ba dan haka kuma sai lokacin yayi ba za mu gaggautar da su kafin lokacin ba ba za mu kuma ainihin jinkirta musu idan lokacin yayi ba a wani wurin Allah subhanahu wataala yake cewa a bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amara lokacin haduwar namu da su tashin alkiyama ne ita ko tashin alkiyama ita ce take ainihin wato kawarwa kuma ita ce ta fidaci wannan gamuwar ta fidaci kuma a wani wurin Allah yana faɗa wannan al'umma walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba wallahi da Allah zai rika kama mutane da abin da suke aikatawa to da babu wani wanda zai rage a bayan kasa amma saboda wato alfarmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin roƙa mana sai ya zama Allah subhanahu wataala yana jinkirta mana azaba baya kama mu da azaba daga wannan duniya amma Allah ya ce lalle zan halaka su halaka ta tabbata gare su wa innahum la fi shakkin minhum murib kuma lalle wayannan mutane suna cikin wato wallahi suna cikin kokonto daga alqur'ani mai girma kuma kokonto mai tsanani ma'ana shine raibu kenan shi wanda shi yafi shakku ma'ana suna cikin tsananin kokonto akan alqur'ani mai girma ba su yadda alqur'ani daga Allah ne subhanahu wataala ba dukkan irin wayannan abubuwan mamaki da maka kikir gajiya wanda alqur'ani mai girma yake da shi to amma wannan rashin yaddarsu da rashin wato imanin su abin zai cuci Allah da komai ba Allah subhanahu wataala sai ya sake mana wani gargadi ga baki ɗayan mu ya faɗi ka'idar sa subhanahu wataala wato ka'idar ita ce aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa ne irin aikin da aka yi ma'ana an baka dama da aikin da kaga dama kai amma ka sani cewa sakamakon wannan aikin ba wani zai fada ba kanka zai fada dan haka dabara ta rige ga mai shiga rijiya kenan sai Allah ya ce man amila salihan na'am
man amila salihan fali
nafsi Allah subhanahu wataala yace man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aiki na kwarai kar ya dauka wani yayi wa a fali nafsihi yayi wa kansa ne duk wanda ya nagari yayi wa kansa ne wa man asaa duk wanda ya muna na kuwa kar ya dauka ya muna na wani ne a fa alaiha shi ma muna nawan kansa zai dawo wa ma rabbuka bidhallamin lil abid ubangijinka bai kasance mai yawan zaluntan bayinsa ba subhanallah ai karamin zalunci ma Allah bai taba yi ba balle babban zalunci don an zo da sigatul mubalagha zallam ala sigati fa'al a ai Allah inna Allah la yuzlimun nasa shay'an walakinna nasa anfusahum yuzlimun Allah baya zalunta mutane da komai saboda Allah yana da wato wadatacce ne ga komai ma yafalu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ya ce to wai azaba azaban nan ba kiyaye in amma azaba ne zaka ce an zalunce ka ko to Allah ya ce to ma yafalu Allahu bi azabikum shi Allah wace riba zai samu dan ya muku azaba ba ta riba a ciki daga Allah subhanahu wataala baya zalunci baya zalunci Allah yana ta maimaitawa akan abin da ya shafi tashin alkiyama al-yawma la tuzlamu nafsun shay'an Allah subhanahu wataala yace yau bazan zalunci kowace rai da komai ba komin karancin abu Allah yace bazan yi shi ba subhanahu wataala sannan Allah yana fada inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci koda kwatankwacin kwayar zarra ne aiwa in taku hasanatan yudaifha idan ma kikkiawa ce Allah yace ninninka ta zanyi wa yutimil ladunhu ajran azima sai in ba mai wannan kikkiawan lada mai girma da aikin da bai wuce kwayar zarra ba dan haka Allah subhanahu wataala baya zalunci shi yasa ya gaya mana a cikin hadisul qudsi yana cewa ya ibadi ya kubaina inni haramtu zulma ala nafsi na haramtawa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci ya zama haramun a tsakaninku fala tazalamu kada ku yi zalunci kada ku yi zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamar yadda muka ji wannan alfarman cewa ana jinkirta azaba amma akwai abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wai nan laifi guda biyun ba jinkirta azaban su mu kiyaye su na farko cutar da iyaye duk wanda ya cutar da iyayensa Allah bai zai jinkirta azabarsa sai ya je lahira ba diga nan duniya zai fara dandana kudarsa sannan na biyu zalunci duk wanda ya zalunci to ya sani diga nan duniya zai fara girban abin da ya aikata na zalunci amma in sauran abubuwa Allah subhanahu wataala kan yi jinkirtawa sai an je lahira a warware amma wayannan abubuwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah baya jinkirta su yana kama mai yin su diga nan duniya sannan har yanzu wannan aya tana da bukatan karin bayani Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi wanda ya aiki na kwarai don kansa ne shi kadai wanda ya aiki na zunubi nan ma don kansa ne shi kadai to lalle wannan fassara matakin farko kenan kuma akwai ayar da take fassara wannan cewa wala taziru waziratun wizra ukhra cewa laifin wata rai ba zai shafi wata rai ba sannan kuma wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba abin da zai samu sai abin da ya aikata to anan malamai suke cewa akwai mataki na biyu na cewa to fa bayan matakin farko kan duk abin da ka aikata na alkhairi ladan iyakanka zai tsaya sannan duk abin da ka aikata na sharri zunubin iyakanka zai tsaya amma an tafi mataki na gaba akwai abin da zaka aikata na alkhairi ladan bayan ka samu sai ketara kuma yaje kan wani akwai abin da zaka aikata na sharri bayan ka yi bika sonka wannan kason kuma sai ya saki ketarawa yaje shafi wani saboda hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau ya kawo wani salo da wani ci gaba a cikin al'umma mai kyau to yana da ladan abun da ladan duk wanda ya kwaikwayi abun har zuwa ranar tashin alkiyama kaga wannan bai zama man amila salihan fali nafsihi shi kade ba gashi aiki ne na kwarai amma ladan abun bai tsaya iyakansa shi kade ba duk wanda ya kwaikwaye shi zai samu lada ma'ana idan wancan zai samu lada kuma shi ma da ya fara din zai samu ladan kaga ba shi aikin ba wani ne yi aikin amma ladan bayan an ba wani shi ma sai a bashi sannan ga karamin misali ko nan cikin azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya ga mana ko wanda shayar da mai azumi Allah zai bashi kwatankwacin ladan mai azumin bayan an baka ladan azumin ka ka shayar da mutum 10 sai a saki ebo ladan azumin mutum 10 sai a baka kaga majidanta ai sun more ko wanda suke kokari sai fafutuka su kawo gida a ci wani yana da yafi mutum 20 din ma duk shi zai sama musu abin da za su ci kila bayan nan ma Allah ya hore masa zai fito da shi masallaci ba kaga gara basa ce sai ya zama gashi azumi ɗaya yayi amma sai kaga a rana ɗaya tashi da kusan ladan azumi 50 eh saboda ya shayar da wancan ya shayar da wancan ya shayar da wancan ya shayar da wancan duk Allah ya debo ladan azumin nasu yayi ta bashi kaga ba shi aikin ba amma a falalata Allah subhanahu wataala ya samu ladan aikin to haka nan wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya aikata mummunan aiki kuwa yana da zunubin sa da zunubin duk wanda ya koyi da shi har zuwa ranar tashin alkiyama dan haka kar ka yadda kai ka ainihin zama kai ne mafarin bude wani sharri dan Allah yana da bayi iri biyu inna lillahi ibadan mafatiha lil khair magaliq al shar dan Allah yace Allah yana da wasu bayi wato wannan bayin mabudan alkhairi ne marufan sharri ne wana aikin su kullun bude alheri da rufe sharri annabi yace to madalla da duk wanda Allah ya sanya shi ya zama mabudin alkhairi marufin sharri Allah wadan duk wanda aka sanya shi ya zama mabudin sharri marufin alkhairi dan haka kullun kai kokari kaga me zaka iya bada gudumawa a cikin al'ummarka saboda Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yadda yake cewa al-khalqu iyalullahi halittar Allah nan da kake gani iyalin Allah ne fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li iyali wanda Allah ya fi so shine wanda yafi amfanar da bayin Allah in kafi amfanar da bayin Allah to kai Allah ya fi so shi yasa Allah ya fi son annabawa saboda annabawa sun fi kowa amfanar da bayin Allah dan kai ma ka zama mai amfanar da bayin Allah ta yadda duk ranan da baka nan za a tuna a ce Allah sarki wani ya koma ga Allah me yasa saboda yayi wani abin da ya amfanar da bayin Allah kullum muna maimaita wannan Allah saboda yadda yake kishin bayin sa ba fa mu musulmai masu sallah da imani da waye ba a har ma yan tashan wanda ba mutanen kirkin ba kaman Karuna an ce annabi Karuna ba Allah ya ba mu labari fa kasafna bihi bidaril ard Allah ya ce mun kisfe shi da shi da gidansa duka an kisfe su a cikin kasa ba to bayan an kisfe Karuna Allah ya tambayi annabi Musa alaihi salam ya kai Musa ka san ya adadin kiran da Karuna yi maka a lokacin da Allah ya hore maka kasa kace kasa ta kama shi yace Allah ne na bace ne a lokacin ban sani ba ban san ya adadin kira na da yi ba Allah yace Karuna kafin kasa ta hadiye shi sai da ya kira ka sausabai yana Musa ka yafe mini saboda zumunci ina ran annabi Musa bace yana kawai kasa kama shi Allah sai ya tambaye annabi Musa ka san me yasa baka yafe masa ba yace a ban sani ba yace don ba kai ka halice shi ba subhanallah ce Allah dan ba kai ka halice shi ba da kai ka halice shi wallahi da zaka yace ni da a lokacin ko a kuskure ne ya daina kiranka ya kira ni yace mini ya Allah ka yafe mini yace zan yafe kasar za ta daina kama shi amma tunda bai tuna ya kira ni ba yayi ta kiranka kai ko baka saurare shi ba kaga fa Allah yana mu'ataba ma'ana yana zargin annabi Musa kan me yasa bai saurari Karuna ba an ce an taba samu a cikin zamanin nuka wani mai bautar gumaka yana bautar gunki sunan gunkinsa sanamu daman sanam a larabci gunki ne to kullun yazo bautan gunkin sai ya ce ya sanamu ba ni kaza ya sanamu ba ni kaza wani lokaci in yayi dace da arzikinsa sai ya samu lokaci ba zai samu ba na ma zamanin annabi Musa ne kwadam ranan mai kan zai ce ya sanamu sai ya ce ya samadu ba ni kaza sai Allah ya bashi sai annabi Musa ya ce ba Allah fa ba ya samadu yayi niyan fada ba yayi niyan fadan ya sanamu ne bakin sa ya kuskure sai ya ce ya samadu amma kuma Allah ka amsa masa Allah ya ce kwarai kuwa idza qala ya sanamu wa lam yujibhu wa qala ya samadu wa lam ujibhu to fa mal farqu bainas sanami was samadi in yace ya sanamu bai amsa masa ba ya kira ni yace ya samadu ban amsa masa ba to me bambanci tsakanin sanamu da samadu ai tunda yace samadu an gama shi yasa yan uwa mu jajirce da addu'a kada ka yadda shedan ya maka asaran addu'a akwai abinda annabi ya gaya mana wato hanyar da shedan yake bi ya baran mana da addu'a kar mu yadda da wannan hanya ita ce hanyar gaggawa annabi ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah zai amsa a ɗayanku muddin bai gaggawa ba kar ka ce kai ni fa na addu'a nan shiru a to ba za a amsa ba
shirin kawai zaka ji kullun kai tai kai tai kai tai ibada ce yawa kai tai duk wacce kai tana record shi Allah subhanahu wataala hafiz ne mai kiyaye komai yana record da zaka addu'a sau million wannan addu'a million din suna nan ko masu kyau ko marasa kyau kuma Allah ya amsa sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mai ce da man Allah ya amsa ma addu'a dayan uku ne ko ko dai ya baka abin kai tsaye a lokacin da kuma kake so din ko kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta maka zunubinka sanadin wannan addu'an kai laifi amma kuma ka zo kana Allah bani Allah bani Allah sai ce to laifin nan zai fi maka illa da haka bari a yafe mashi sai a yafe mashi shikenan ko kuma na uku wani mugun abu zai same ka za ka yi mummunan hadari jini zai zuba a jikinka shikenan kai addu'a sai Allah ya ce to na amsa addu'ar ba za a baka abin da kake so ba amma addu'ar za ta zama kariya ga wancan hadarin da ya tinkare ka shi zai zama kila ko garin yanke farce kawai sai a dan kuskure ka sai dan jini ya zo kawai da kai goje ka goje ka sa ruwa haka shikenan ya warke daman jini ne zai zuba hadari za ka yi kamda sai jini ya zuba to amma tunda daman kaddara shi ne jini ya zuba to sai a dauke wahalan hatsarin sai ya zama kaddara ta zo ta same ka ma baka ma ankara cewa ni mugu abu ya same ka ba albarkan me albarkan addu'a Allah ya datar da mu wannan ita ce gaba ta izu na 48 kenan saura izu 12 a sauka na'am zamu shiga izu na ainihin da 49 kenan insha Allah ta'ala ilahi yuraddu Alhamdulillah kamar yadda muka sani surorin Makka daman suna maganar tashin alkiyama to wannan sura ce ta Makka da aka dole za ta yi maganar tashin alkiyama kafin ta karkare to anan malamai suka ce kafin mu karanta wannan aya kamar yadda muka sani a kaida na karatun alqur'ani idan mutun ya zo karatun alqur'ani mai girma zai a'udhu shine wajibi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajibi ne idan mutun zai karanta alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka yi karatu alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan to idan ba farkon sura bane malamai suka ce ba wajibi bane sai ka yi bismillah kawai sai ka dora da kai a'udhu sai ka dora to amma akwai wasu gabobi da akwai wasu gabobi a alqur'ani mai girma indiga kansu zaka tashi ba zaka takaita da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma koda ko ba farkon sura bane to wannan kan izu din yana ciki saboda ya fara da wakilin suna ne ba zai yuka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ilaihi yuraddu ilmu sa'a saboda ilaihi nan ya zama ya hadu da rajim to fa magana ta lalace gaba daya dole sai dai anan sai ka shigo da bismillahir rahmanir rahim mun fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ilaihi yuraddu ilmu sa'a ma'ana ga Allah ne ake mai yadda ilimin ranan tashin alkiyama wannan ranan tashin alkiyama a rana ce da take jiran kowa kuma rana ce da ake yawaita tambayoyi akan ta shi yasa anan aka ba da amsar ma ba tare da an yi tambaya ba malaman tafsiri suka ce ai ilmu yawmil qiyamati maradduhu ila Allah ai ilmu yawmil qiyamati maradduhu ila Allah ma'ana ilimin sanin ranar tashi alqiyama ana mai da shi ne zuwa ga Allah la ilaha ghairihi ba zuwa ga waninsa ba wa hadha jawabu su'alin wannan amsan tambaya ne fa ka anna sa'ilan qala wa mata yakunu dhalika alyawm kamar mai tambaya ne ya tambaya cewa yaushe ne za a yi tashin alqiyama yadda muka san kafare suna tambaya ko yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha suna tambayan kai ya rasulullahi yaushe ne tashin alqiyama Allah sai ya ce afima anta min zikraha
kai ma kana daga cikin alamominta. Sannan a wani wuri nama Allah subhanahu wataala yana gaya mana qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu, kace ainihin wannan tashin alkiyama saninta yana wurin Allah subhanahu wataala ubangiji na, babu wanda ya san wannan ranan tashin alkiyama sai shi, kuma sai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama. Wannan rana tashin alkiyama an ce tana cikin kayan gaibu guda biyar da Allah subhanahu wataala ya barwa kansa sani, kuma ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai bashi daman ya gaya mutane ba. Dan haka a matakin farko dai zaka ce Allah shi kadai ya barwa kansa sanin wa'annan ranaku, amma in ka biyo a hadisai zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishara cewa ya san wannan rana amma Allah bai bashi dama ya bayyana ba. Malamai suna ba mu hikaya anan, aka ce Imam Malik rahimahullah ya taba kwanciya yana bacci, ya kwanta yayi bacci, sai mafarkin mala'ikan mutuwa, mala'ikan mutuwa ya ce masa ai ni ne mala'ikan mutuwa, ce to kaga nan fa akwai assignment ko, yanzu in kai ne kaga mala'ikan mutuwa me zaka tambaye shi? Mala'ikan mutuwa ya bashi dama yayi tambaya, sai Imam Malik ya ce masa kam baqiya min umri, shekaru nawa ya rage min yanzu, tunda kai mala'ikan mutuwa kai kasan shekarun kowa, kowa in shekarun sai kare iya abin da zai yi, kai kake zuwa ka dauke shi. Sai mala'ikan mutuwan yayi wa Imam Malik haka, ma'ana ya nuna masa biyar, ya tsu biyar. Imam Malik sai ya farka. Imam Malik sai ya ce to ya tsu biyar, shekara biyar kenan, ko wata biyar, ko sati biyar, ko kwana biyar, shi bai gane ba. Sai ya tafi wurin babban malamin nan mai fassarar mafarki Ibn Sirin, kamar da kowa ya san Ibn Sirin wurin fassarar mafarki, yace masa nayi mafarkin mala'ikan mutuwa, kuma na tambaye shi nawa ya rige a shekaruna, ya min ishara da biyar haka, to ban sani ba, shekara biyar yake nufi, wata biyar, sati biyar, kwana biyar, ban sani ba. Sai Ibn Sirin yace ai duk ba wannan yadda ka fassaran haka yake ba, fassarar mafarkinka asha ya maka ishara ne cewa tambayar da ka masa tana cikin gaibu guda biyar da Allah ne kadai ya barwa kansa sanin wannan. Yace inna Allaha indahu ilmu sa'a, sanin ranar tashin alkiyama yana wurin Allah. Sannan nabi wa yunazzilu al-ghayth, Allah sanin saukar ruwa yana wurin Allah subhanahu wataala. Sannan na uku wa ya'lamu ma fil arham, Allah shine ya san abin da yake cikin mahaifa. Sannan wa ma tadri nafsun madha taksibu gada, babu wata rai da ta san me za ta yi gobe. Ai dukan mu nan yanzu gashi dai muna fata Allah ya kai mu gobe, amma ba wanda ya san da me zai tashi gobe. Wannan haka Allah ya faɗa, Allah kadai ya baro kansa sanin wannan. Za ka yi ta shiryawa, kila abin da ka shirya shi ne shikenan, a kila abin da ka shirya ba shi bane. Sannan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, babu wata rai da ta san a wani gari za ta mutu. To kaga maganan ilmu sa'a kenan, ilaihi raddu ilmu sa'a, ga Allah ake maida sanin ranan tashin alkiyama, sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda muka ji mala'ika Jibril ya tambaye shi. Don ka san dai mala'ika Jibril bai yi manzon Allah tambayan gatse ba, duk tambayoyin da ya masa daman ya san wa'annan tambayoyin ne, dan haka ita ma ya santa ne, shi yasa sai ya tambaye shi, yace masa akbirni ani sa'a, gabani labari game da tashin alkiyama. To annabi bai ce bai sani ba, in ka san larabci a siyakin larabcin babu ban sani ba ciki, cewa yi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, wanda ake tambayan bai fi wanda yake tambayan sani ba, ma'ana duk sun sani kenan amma ba za su faɗa ba. To dan ka gane cewa annabin ya sani, kuma mala'ikan ya san annabin ya sani, sai ya ce masa to ka gan lazamin amsa akbirni an amaratiha, to ka bani labarin alamominta. Inda bai santa ba ya san alamominta, kamar mutum ne bai san hanyar Bauchi ba, ina ne Bauchi? Ya ce ni ban san ba. Indai cewa yi bai san Bauchi ba, to bai kamata ka tambaye shi ta ina zan bin je Bauchi ba. Ka tambaye shi ina ne Bauchi, sai ya ce bai san Bauchi ba.
sai ka sake tambayin sa kuma to tayi na zan bi inje Bauchi
a wannan kam kai ma ka san amsar ka ba za ta fito ba amma dake ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani sai ya zama sai Annabi ya boye Annabi sai ya bada alamomi to anan abinda zan ja hankalinmu akan sa shine a dan karamin lokaci da ya rage mana dan naga lokacin yana hararan mu a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yawa ana tambayan sa irin wannan rana ta tashin alkiyama amma yadda karatun yake Annabi ya fayyace shi ba wai sanin ranar tashin alkiyama shine babban abu ba a wannan kam ba damuwa bane zamu ga kuma fiyanci masu tambayan ranar tashin alkiyama ma kafure ne wai kulu da matahadarwa din kunnun sarigin kace akwai ranar da halaka mu ranar tashin alkiyama to yaushe ne to wannan ka kafure ne to har aka samu wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba zo yi tambaya Annabi sai ya nuna wannan abarka kafure da wannan tambayar sanin lokacin ranar tashin alkiyama amma abin da ya kamata mutun ya tambaya shine tanadin ranar tashin alkiyama da yazo ya tambaye shi yace mata sa'atu ya rasulullah yace zai tashi alkiyama ya maikin Allah sai Annabi yace me ka tanada wa ranar tashin alkiyama kace tambayan a ga ya ma ranar ai ba ka san ranar shine muhimmi ba kai ma ranar tanadin shine muhimmi ko ma yaushe ta zo mana in ka shirye in kai tanadi ka sannan har yanzu tashin alkiyama iri biyu ne wannan sahabi bari ba da amsar sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya tambaye shi mai ka tanada a wata riwaya yace ban tanada sallah mai yawa ba ban tanada azumi mai yawa ba ban tanada ainihin sadakoki masu yawa ba amma walakinni uhibbullaha wa rasulahu ina san Allah ina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Annabi yace shikenan ka gama tanadi in dai kana son Allah kana san manzon Allah to ka gama tanadi Anas dan Malik yace tunda muke a musulunci kai ba mu taba murna irin wannan ranar ba saboda muna san Allah muna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma yace wannan soyayya da muke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce tanadin mu na ranar tashin alkiyama ma'ana ita ce layar zuwa tashin alkiyama kenan saboda ranar tashin alkiyama malamai suka ce ai ranar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yadda muke wa litinin ranar manzon Allah to ranar tashin alkiyama ranar manzon Allah ce ranar da Allah zai nuna wa halitta ne waye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama halitta ta zo bata gane waye Annabi Muhammad ba sai a ranar tashin alkiyama Allah yana cewa asa anya asaka rabbuka maqaman mahmuda ya rasulullah wallahi ubangijinka zai tsaye da kai a maqamin da kowa sai ya ce maka mun gode kowa sai yayi fatan da man shi yake da irin wannan alfarmar ranar tashin alkiyama rana ce da mai ban tsoro Allah subhanahu wataala ya kira ta da alqari'ah mai kwankwasa saboda tana kwankwasan zuciya sannan Allah ya kira ta da yawma tubla sarair ranan tonon asiri ranan tonon asiri ne amma wannan rana idan aka shiga cikin yanayi na wahala Annabi ya ce za a matso da rana kwata kwata tsakaninta da kayukan mutane bai zai wuce mil ɗaya ba sahabin ya ce ban gane ba Annabi yana nufin mil ɗaya na kilomita da kaɗan ɗin nan ko kuma mil na mishi abinda ake sa kwalli da shi kowa zunubinsa zai lullube zai wato zufansa zai lullube shi yanayin zunubinsa wani zunubinsa ba yawa iya idan sawu ne zufansa wani zunubinsa iya gwiwa wani iya ciki wani ya dilmi a ciki ma yana iyo kawai subhanallah Allah ya kiyaye mu a lokacin halitta za ta shiga wani yanayi na kunci saboda inda kafar dan adam ɗaya za ta taka mutum dubu ne za su taka wurin saboda wahala halitta sai ta yi burin duka ma da a tattara ta sa ta wuta subhanallah a wannan lokaci za a samu wasu masu hankali kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cikin hadisin Imam Muslim ya ce wasu masu hankali za su zo wurin Annabi Adam alaihi salam su ce Adamu kai ne babanmu wato kai ne wanda Allah ya fara halitta da kansa Allah ya faɗa cewa da kansa ya halicci Annabi Adam alaihi salam kaje kai wa Allah magana
annabi Adamu ya bada uzuri, aje go annabi Nuhu ya bada uzuri, aje go annabi Musa ya bada uzuri, aje go annabi Ibrahimu ya bada uzuri, aje go annabi Isa ya bada uzuri, kowa sai ya bada uzuri cewa Allah yayi fushin da bai taba irin wannan fushin ba. Annabi Adamu zai ce na ci dan itace Allah ya hana, ina tsoro kar a ta da magana duk da Allah ya ce ya yafi. Annabi Nuhu zai ce na raina ya baci na addu'a Allah ya halaka duniya gaba daya. Annabi Musa alaihi salam zai ce nayi kuskure wurin raba fada, na tankadi wani bakin da ya fadi ya mutu bisa kuskure, ina tsoro Allah ya yafi dai amma ina tsoro kar a ta da magana. Annabi Ibrahim zai ce eh nayi wani abu mai kaba da ƙarya amma ba ƙarya bane, wurin karya gumakan nan da aka tambaya cewa an ta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, qala bal fa'alahu kabirum hadha, na musu ishara cewa babban gumakan ne ya yi musu wannan abu. To duk ina tsoro karata da wannan maganar. Annabi Isa ya ce ni kuma ina tsoro saboda wasu har sun rike ni ma abun bauta, amma zan yanke muku hala ku daina wannan zagaye-zagayen, ba wanda zai iya fidda mu a wannan ranar in banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shine abinda Maulana Musa ibn Faidati Sheikh Ibrahim Anyasi radhiyallahu anhu yake cewa wa kullu nabiyyin qala nafsi amma wa ummati yaqulu rasulullah akrim bihi aina, kowane annabi a ranar nafsi nafsi yake ta kaina nima in kubuta kawai nima in samu insha, amma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan rana ummati ummati ina al ummata, ana zuwa gumman da Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ana la wannan rana ta ci wannan ba matsala wannan rana ta ci, yace zan je in fadi a gaban zatin Allah in yi sujada, yace in yi sujada in yi wa Allah kirari. Sahabbai suka ce ya rasulullah ka dan ba mu satan amsan kirarin da zakai mai, yace ni ma ban san irin kirarin da zan yi ba saboda ban san irin bayyanar da Allah zai yi a wannan ranar ba, dan haka a lokacin ne zai kimsa mini irin kirarin da zan yi masa. A lokacin Allah zai ce mani irfa ka dago kanka ya rasulullah, sal tuba washfa tushfa ya rasulullah, sal tuba ka roga baka ce ummati al ummata, a dubi halittar Allah nan gaba daya, anan ne za a dubi halittar Allah a fara maganan hisabi, daga nan sai a fara hisabi wanda kuma Allah ya gaya mana inna Allah sariul hisabi, Allah mai saurin hisabi ne, gaba da hisabin bai zai wuce rabin yini ba, ma'ana idan yini awa 12 ne to awa 6 kawai duk halittar nan daga farko har karshe Allah subhanahu wataala zai iya musu hisabi, saboda inna Allah sariul hisabi, Allah yana da shaidu yana da kuma hukuncin da ya tanada dukkan wani laifi, dan haka babu wani wahala Allah subhanahu wataala zai ainihin yi hisabi ga halittarsa gaba daya, mutane da aljanu da dabbobi gabaki daya, hatta dabbobi sai an yi musu hisabi ranar tashi alkiyama. Saboda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbai, sai wasu awaki da timaki suka zo wucewa, sai wata akuya, kasa akuya tana da kaho, tinkiya ba ta da kaho, sai wata akuya ta je ta gambari wata tinkiya, tinkiya ba ta da kaho, dole ta hakura, sai annabi ya ce wa sahabbai kun ga wannan mai kahon yadda ta tunkuri mara kahon nan, suka ce annabi ya ce to ranar tashi alkiyama ita ma wannan mara kahon Allah zai mata kaho sai ta rama. Subhanallah, Allah ka ba mu sa'an tafiya, lalle lokacin mu mun suka ne shi gaba daya, ba mu kare fassara wannan aya ba, za mu tashi akan ta insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shari'a Allah ka gafarta mana, Allah ka karba mana ibadun mu, ya ba mun saki baki yan uwa masoya da muka saba zama da su a wannan guri, ga Alhaji Abubakar Ibrahim Alhaji Abukonti kenan sakataren Shara'ul Islam na jihar Gombe gabaki daya, ga yayan mu Alhaji Adamu Nono, ga malamin mu Alhaji Garba da sauran bayin Allah da Allah subhanahu wataala ya kawo mana su na ziyara na zumunta, don Allah Allah saka musu da alkhairi, Allah subhanahu wataala ya kara albarka. Akwai wanda ba suka ce min suna zuwa amma sai su tsaya daga waje, ce to ai gara ku zo mu samu albarkan ku, saboda kowane bako yakan zo da albarkarsa kuma yana tafiya da zunubin mutanen wannan gurin gaba daya. Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi, Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah subhanahu wataala ya kara wa kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan fitintinu da muke fama da su Allah ka mana karshen su, shugabanni da suka rintsa idon su ba sa ganin abin nan, Allah subhanahu wataala ya farkar da su daga bacci, Allah subhanahu wataala ya ba su ikon daukan matakan da ya dace su dauka,
Allah subhanahu wataala zabuka da aka sa a gaba Allah ka sa yi su lafiya a gaba su lafiya Allah ya zaba mana wadanda za su zame mana alkhairi a cikin wannan shugabanci albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya akwai dan uwa Mala Abubakar Malumri dan uwa ne ta kana sai ce da Allah ya murka sashi addu'a bai da lafiya tun kafin fara wannan Ramadana Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa Allah subhanahu wataala ya tashi kafadunsu da sauran dukkan marasa lafiya mu gida da asibiti mariga yamu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta mu kuma Allah ka ba mu sa'at tafiya da su kasuwanci cikin mu Allah ya musu albarka cikin kasuwancin su ya dauke musu tsautsayi da asara Allah subhanahu wataala mata san mu kai riko da hannuwan su Allah ka ba su jari jari ga wanda ba su da jari wanda suke da shi Allah ka sa musu albarka a ciki Allah subhanahu wataala ka datar da su da abin da kake so kai da shi da ta'amu Allah ya ja mana da rayuwar su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mana damuwa da kunci da tsoro da bakin ciki duniya da lakhira albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu cikin wanda aka inta a cikin wannan wata yara kanana masu taso Allah ya musu albarka akwai ni yaro dazu yayi bani ba ya bani tsoro ko ya bani mamaki lalle muna ƙara kira ga bayin Allah wai mu gudu tare mu tsira tare wurin zuwa da yara wani yaro ya same ni har makaranta diga nan fa ina ga angonnan yake yaji har gida bai same ba ya wuce makaranta kan ayati shifai da muka yi magana dazun nan yace to alhamdulillah sai kenan zuwan da suke suna iya rike wani abu kuma har suka ga cewa suna da bukata da abu sukan tayi su je su nema to kaga zuwa yayi amfani Allah ya kara mana basira da fahimta Allah ka yi mana damuwa da tsoro da bakin cikin fitika da fatiha da salatul fatih alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين